نزمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا مشيك بدأ كراتون وان لجاتي من البركة الشمائل المحمدية والخسائل المصدفوية وان دا إمام الترمذي وان لجاتي من البركة game da dabi'o'in manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma tawaidojin sa gaba daya. To a yau zamu shiga babi na uku, shine wanda yake magana babun maja a fi sha'ar rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa fihi thamaniyati ahadith. Babi kenan da zamu game da gashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. A cikin wannan babi shi ma akwai hadisi guda takwas gashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To alhamdulillah mun shayin magana gashi, shi gashi shin wai ya haramta a ajiye shi ne koko ya halatta a ajiye shi ne, musamman yanzu a wannan zamanin ana cikin abubuwan da bai kamata ba game da ajiye gashi, sannan kuma ana cikin abubuwa da ya kamata a gyara akai. To shine a yanzu a cikin wannan karatun zamu ji shin menene ya halatta game da gashi. Wannan dai mun tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a baya yana daga siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana da gashi. To su kuma abinda zamu gane cewa shi gashi a Larabawa yana daga cikin ado, yana daga cikin ado. Da za su aske gashin su da wannan zai zama adan su ya dan tauri ya tawo. Mu kuma yanzu wato baka fata yana daga cikin adamu yan aski, yan aski yana daga cikin adamu, dan haka da zamu tara su ma sosai zai zama adamu ya tawo, adamu ya tawo. Sannan kuma su Larabawa al'ada su ne a daga shi, mu kuma al'adan mu ne a daga shi, dan haka karkace dan kaji an ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana tara gashi sosai, sannan ka ce kai ma wai bari ka tara gashi sosai wanda zai kawo maka habbaya, wanda mu yanzu a al'adan mu wannan abun kaman taba mutunci, amma a shari'a kuma halaka ne, ba haramun bane ba. To amma al'ada fa tana aiki, al'ada tana aiki, idan abu ayi zama al'ada ku ne zai taba muku mutunci, to kar ya zama cewa za ka yi wannan abu. Kamar misali yanzu idan muka diba a cikin hukamiya littafin da yake magana akan alƙalanci, idan ana magana akan shaidu an ce sai an ɗauko adalai, shaidu adalai waɗanda za su yi shaidu. To yana daga cikin fa adalai waɗanda ake samu su ne waɗanda suke na farko dole ne sai an samu shaida wanda yana kiyaye dukkan babban zunubin da Allah ya haramta, sannan na biyu aka ce kuma sai ya kiyaye mutuncinsa. Idan yana taba idan yana abin da ke taba mutuncin sa ka ce ba shi daga cikin shaida, to menene taba mutunci? Aka ce kamar misali yanzu kawai tsakiyar kasuwa ga kamar yanzu irin malam sa da malami ne gashi to sai ya shiga tsakiyar kasuwa ga shi da katuwar riga da labiya ko kuma ya zama gagariya ya sanya kila ma har rawani ya sa, kawai sai a ga ya riƙe kata rake a tsakiyar kasuwa yana sha, ga Allah sha raken nan haramun ne ko halal? A ga haka ne, amma ya taba mai mutunci ko bai mutunci ba? Ya taba mai mutunci, dan haka a cikin shaidu idan za a sanya shaidu a cikin alƙalanci za ka yi kimanin tsada na sha wannan raken a cikin kasuwa ba shi, wannan ba adali ba ne. An gane abin da ake nufi? To wannan shine akwai taba mutunci idan ya zamo mi a al'adar ku babu wannan, amma da a ce misali a ƙasar nan a duk inda habbakon mutum idan aka shi a tsakiyar kasuwa ma sai rake yake ba ruwansa, wannan shi kenan kaga al'ada ce, wannan kuma ya fitar da taba mutunci. To dan haka yanzu a kula da kyau, ma'ana shi magana gashi idan ka bar gashinka sosai ka tara gashi, ka tara gashi, ka tara gashi, ka tara gashinka, to a al'ada, a al'adan ba a tara gashi, yanzu ma ya zama cewa ma wai tara gashin an maida shi, idan kana tara gashin sosai kana daga cikin mutane ba na kirki ba, idan ka tare gashin sosai al'ada muke nan amma kuma a shari'a kuma ya halatta to dan haka duk abin da zai saba mutum mutunci sai a kiyaye shi to sannan shi manzala sallallahu alaihi wasallam saboda ka san manzala ba abin da bai nuna mai ba mana ba abin da Allah bai nuna mai ba da kasancewar mu mutun da zamu zo irin ba wai bangaren waɗanda al'ada suke ba tare su ma din gaba daya to manzala sallallahu alaihi wasallam Allah nuna mai komai sai ya bambanta mana menene a cikin su mai mice ce halaka mice ce haram tare su ma dai gaba daya ta zama halacci amma da sharadai na farko in kana sharci ta na biyu in kana shafa mata mai na uku in kana kula da ita an gane ko na hudu kuma idan a garin al'ada kuce shikenan idan al'ada kuce idan ya zama wannan haka ne to shikenan sai ku ce idan kuma ya zama ba al'ada ku bace ba fa to kawai ka aske ta shi din shi yafi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake nuna mana ne wato sai yake faɗa mana sai ya bambanta mana kalar suma din suma ita ka suka so biyar akwai wanda uku kashi uku ita wannan ba kyau gaba daya kashi uku daga ciki ba kyau kashi biyu kuma daga ciki ta halatta wata ce wanda ta halatta na farko suma da ta halatta ita ce wanda za a gyara sumai kaman wannan shi din da muka ambata na farko sai ka ranga sharci ta sai ka ranga gyara ta an gane kuma yansannan kuma ya kasance al'ada ce ya zama al'ada ce a garin naku sai sumar da ta zamo cewa ita kuma ba kyau a tara ta kamar yadda yanzu nan ga hadisi nan gurin wanda na tsinto mana a ciki wanda yake magana a kai saboda wato mutane su tsaya su kula da kyau na sha jawo waɗannan hadisan da yawa a guraren da idan muka je aka kawo mana wannan fatawa akan suma menene suma shin suma tara suma ya halatta ko bai halatta ba to tara suma din ya halatta amma kuma akwai wanda manzon Allah ya haramta a kai wanda wannan kuma hadisai ingantattu ne gaba daya hadisi na farko sumar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya barta wanda wannan hadisin an karɓo shi daga Zaid bin Aslama daga Adai bin Yasar ya bashi labari yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi fada kala rajul sa'ira ra'si wa lihiyati fa ashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi an yakhruj ka annahu ya'ni islah sha'r ra'sihi wa lihiyatihi fa fa'ala ar-rajulu thumma raja'a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaysa hadha khairan min an yati ahadukum sa'ira ra'si ka annahu shaytan wata rana wato kaman yadda shi Adawu bin Yasar ne yake faɗa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin masallaci zaune sai ga wani mutum ya shigo ga gashi ya tara amma gashin biya cikukuyi ma'ana gashin ba gyara tako 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 haka nan an gane ko irin mutumin da yake tara gashi amma ba gyara ba gyara gashin nan biya duk kunkuni shi wannan gashin yana shigowa kuma ga gemu shi ma ba gyara ga gashi a gemun shi shima ya cikukuyi gaba daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mashi ishara da hannunsa ma'ana sai nuna mai fita fita bai mai magana da yake fita fita abinda manzo Allah ya ce ne kenan sai ya ce mai fita ma'ana yana nufin ai islaha shi al ra'si ya koma ya jima sai ya gyara kannan nashi da gemunsa fa fa ala rajuli sai nan mutanen sai ya koma da ya koma sai ya je ya sharta kansa ya sharta kansa ya sharta kansa ya gyara ya sanya mai mai ya sa mai mai ya gyara mai wato duk abin da ake sawa dai a suma ya gyara ya sa kaga dai ba aske sai ba ko ya sanya mata mai ya sharce ta ya gyara ta sai ya dawo saboda ni saboda dama sunan al'ada su ne manzala ba wai yana fada ba akan wai ya tara su mai da yawa ba a yana fada ne akan cewa ya bata ciku ciku haka nan ba mai ba gyara to da ya gyara din ta ne ya sharce ya dawo sai manzo Allah yake alaysa hadha khairan min an yati ahadukum sa'ira ra'saka annahu shaytan yanzu wannan bai fiye ma mutum ba a ce mutum ya zo da kan shi su kwaikwaye ya kai kace shaidan kaga kenan wanda ya basu mashi da gashi ta su kwaikwaye ba gyara ba mai ba komai ya zama kamar me kenan shaidan to shi yasa da kaga mutum da wannan kaga shaidan ne kenan shi yasa shi yasa kaga tunda mu ba al'adar mace ba ba mu da irin abin da ke gyara mana su ma kuma kai ba kudi ga yake gare ka ba da zaka ce abin da ke gyara su ma yana sharti ta yana gyara wannan su mai da ka zama wannan abin da manzon Allah ambata kwanda ka alke su maka wanda ka alke su maka kaga kenan wannan ba kyau na farko kenan sannan su mu da ta zama ba kyau ta biyu wanda wannan shi ma Imam An-Nawawi ya kawo shi daga Ibn Umar Allah ya kara masa yarda yake cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-qazai manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga qazai me qazai shine ka aske suma ka aske nan wato ga suma ka bari amma sai ka zo sai ka aske gehen ta nan sai ka aske gehen ta nan ka aske gehen ta sai ka bar suma a tsakiya manzala ya ce wato Abdullahi bin Umar yace yayi hani daga wannan yayi hani daga wannan duk wanda yake barin ya aske tsakiyar su ma ya aske nan gefe ko kuma kamar yadda duk da za a ga irin Fulani na yin wannan mai dan tukutukun nan an gane ko a bar tuku dai nan ko kuma kaga irin wanda yan daba haka suke yi kaga sun aske nan gaba daya sun aske sun bar wani a tsakiya dai tsakiya kawai an gane ko kuma irin wanda waɗanda ga suna da ilimi ne suna neman ilimi sai su aski iya nan gurin dinnan kuma ai masa magana ba farashi to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk yana daga ciki naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-qazai manzo Allah duk yayi hani daga wannan askin wannan aski shi ake kira da qazai wanda da kace zaka aski wannan kaga shi wannan fa wallahi ya tumuni wannan hanin ya tumuni ma akan da baya kaga shi na baya ma me aka ce kawai ya bata ne a sharki manzon Allah ba hani ne kwata kawai sai mace koma gyara kawai nuna mace da hannu koma amma ma'ana abin da yake nufi je gyara wannan kuma cewa kai kawai yayi hani kaga kai kuma in ka zo kai sai ka ce a ni ban hani ba kaga ni kai wannan shi manzon Allah kenan yasa wato yin aski a aski wani guri abu wani guri wannan kuskure ne a kula kwata-kwata karke duka aske wani guri a cikin kanka in dai wai ba wai ciwo bane ba wai kake zaka ba wani waje da kai ko ina ne ko ya ne in dai ka yi shi to an samu matsala yau an samu matsala wannan shine mafi abin ga to shi yasa a hadisi na biyu wanda shi wannan hadisin Abu Dawuda ya rawaito shi da isnadi ingantacce a bisashar dan Bukhari da Muslim an karɓo daga Ibn Umar Allah ya ƙara masa yarda ƙala yake cewa ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro qadahu liqa ba'du sha'ri ra'sihi an aske sashen wani kan wato an aske sashen wai ingashin kansa an aske wani guri an bar wani guri wata laka ba'duhu wata rika ba'duhu sai aka bar wani sashen gashin aka aske wani gurin gashin wato gashin aka kyale wani yace fana hakum an zalika manzo Allah sai ya hana su daga haka sai manzo Allah ya ce yaya sai manzo Allah ya ce ihdiquhu kullahu ko dai ku aske shi gaba daya au itrukuhu kullahu ko kuma ku kyale shi gaba daya shi yasa kaga barin suma din haya halatta matka zaka bata gaba daya sannan kuma ka aske sumai gaba daya ya halatta matka zaka aske gaba daya ba zaka ba wani waje ba an gane abin da ake nufi ko yawa to ga suma kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi aski yake masa addu'a irin wanda kuma idan kai wannan askin addu'ar manzon Allah za ta hau kanka ne in dai kana yi daliyar haka daliyar wannan addu'ar da manzon Allah yi to za ka kasance da gaske kuma Allah zai maka rahama wannan shi kuma hadisin an karɓo shi ma daga Abdullahi bin Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace Allahumma arhamul muhalliqin ya Allah kai rahama ga masu yin tankwal kalu wani mukassiri ne ya Rasulullahi sai sabai suka ce ya Rasulullahi da masu yin sai saboda mafi yawanci sabai din mafi yawanci wasu duk sai suke sun ji kuma an ce Allah kai rahama ga masu yin tankwal sai suka ce ya Rasulullahi har masu yin sai shine ayi sai irin wannan askin nan a danyi a danga wani dan suma a gurin ba a yi tankwal ba gaba daya sai suka wato sai manzo Allah ce Allahumma arhamul muhalliqin ya Allah kai rahama ga masu yin tankwal sai sai kare cewa wani mukassiri ne ya rasulullahi da masu yin sai kala sai manzo Allah ce wani mukassiri na a hada da masu yin sai sai an gane ko sai da aka fada kaga a wannan shi sunanin na Abdullahi bin Umar sai da aka fada sai da manzo Allah ya fada so bi Allahumma arhamul mukassiri eh Allahumma arhamul minane muhalliqin Allahumma arhamul muhalliqin sannan sai ga nabi sai ga na uku sai ce wal mukassiri eh wal mukassiri a wata ruwaya ma har uku aka fada to shi yasa kaga wannan shine wanda yake na sunna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai abin ga wato zaka kasance a cikin kaga wannan an fadi wannan ne ga waɗanda su al'ada suke yin aqida an gane abin da yake nufi wannan abin an yi shi ne ga al'ada waɗanda yin yin aqida shine al'ada kaga kenan akwai al'ada saboda min saboda kaga Laraba ai gaba ɗayan su ba ne yin tankwal ba ne yin tankwal sai dai guda guda in irin yara ne ko kuma waɗanda kawai su san ga dama ne amma dai su bi su dama barin su masu suke amma kuma akwai waɗanda zaka ga sun samu wato suna yin tankwal din dan su samu wannan addu'a ta manzon Allah ne za ka samu a cikin Laraba wanne kuma yake samu wasu yin tankwal din gaba ɗaya amma al'ada su ba sa tankwal suna barin su ma ne amma akwai waɗanda za su yi idan suka ji wannan hadisi irin waɗanda kawai su ƴan amuci ne na magana manzon Allah in dai manzon Allah yayi magana to kawai an gama sai sun yi wannan abu to shi yasa za ka samu din didda su al'ada su ne tare su ma din kuma sai ga sun je sun aski ta gaba ɗaya dan su samu wannan addu'a ta manzon Allah wasu kuma irin kaman waɗanda su dama kawai wato aka raunana ne kaman misali irin mure da sauransu waɗanda da sanin akwai rauni to za mu ɗan tsaya ne ko da ɗan sai ɗin ne tunda dai su ma dai an dai mashi da wannan addai to an tsaya da ɗan wannan sai sai eh to amma muna so imanin mu ya ƙara ƙarfi mu kai mu wannan tankwal ɗin gaba ɗaya eh imanin mu ya ƙara ƙarfi mu kai mu wannan tankwal ɗin to shi yasa in kuwa wannan yana daga cikin wannan shine ire-iren wato aski wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halata da wanda manzo Allah ya hana sai sa duk wanda ya ji wannan hadisin gaba daya ya ji kuma bai kiyaye ba to duk wanda ya sai sa da dan sauki sauki idan baka taba jin labari ba yaya menene haram menene halaki ba idan baka taba ji ba to dan sauki sauki amma in ka ji kuma ka taka doka nan ne fa babban matsala ce sai wannan ne babban matsala ce Allah ya kiyaye to shine wannan hadisi zai mana bayani game da gashin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya shi kuma gashin shi yake wa fi samaniyati ahadith a cikin shi akwai hadisi guda takwas hadathana ali bin hujr ana isma'il bin ibrahim ana humayd an anas bin malik qala kana sha'ru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila nisfi uznihi uznaihi an kabar daga ali bin hajar yace isma'il bin ibrahim ya ba mu labari daga humayd daga anas bin malik shi ma ba mu labari ya ce gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zuwa rabin kunnuwan sa guda biyu ne zuwa nan ne zuwa daidai rabin kunnuwan sa guda biyu aga zuwa nan yake an gane ko yawa hadathana hannad bin sariyin ana abdul amma baka ku ce fa da manzo Allah ya ba gashin dewa dama mun ce akwai al'ada fa mun al'ada mun ce an riga an saba saboda ni saboda munan shigar da ake yi sai a tara su mai sannan ba a gyara ta sannan ma sai a zo ana yi mata wani dan adado ko a aska gefe gefe kawai dai nan an maida ta kawai wani abu dai waɗanda ba mu ba na sa da hai ba an gane abin da ake nufi su kuma can al'ada ce dama tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna da shi su Larabawan manzo Allah ya koya musu yadda ake yin abin da ake gyara su mai su can Larabawa ne su kuma Laraba dama al'ada su dama aje su aje su ma wannan al'ada su ne dama yawa al'ada su ne aje su ma mu kuma na din ya halatta amma al'adan mu ma ake su ma kisa al'ada akwai gurin da aka ce idan al'ada ce fa dole ake aje hukunci wallahi da yawa malamai sun ce akwai gurin da al'ada take tura hukunci da yawa in dai al'ada ta zamo ne da ta zamo maslaha da za a gyara a cikin addini yawa wannan shi to shi yasa ce Hannad bin Sariyin ana Abdurrahman bin Abi Zinad ana Hisham bin Urwata ana Adiji ana Aisha radiyallahu anha qalat كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة ونن حديث عن خلق لغا هناد بن سريين لغا عبد الرحمن بن أبي زناد لغا هشام بن أروتا لغا أبيه بابان سكينا أنا عائشة لغا سيرتنا عائشة لغا قال متى دارك يتشوى kuntu aga tafsir na kanci ina wanka ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarya daya wa kana lahu sha'run manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanci yana da gashi faukar jummati wato burfishin kansa idan aka ce jummatin wato shi ne ce faukar jummati sai mina ne wa dunar wa farati amma koma bayan wa farati idan aka ce jummatin shine gashin da ya sauko haddade ka fada nan haddade nan ka fada an gane ko shine jummatin wato shine gashi duk gashin da ya kawo ka fada ana kiran wannan gashin jummatin sai yace dunar wa farati wanda yake koma bayan wa farati idan kuma aka ce wa faratin wato shine wanda bai kai fatun kunnuwa ba gashin da ya taho bai kawo nan da yake fatun kunnuwa ba wannan shi ake kiran shi da alwafaratun gashi wa faratin kenan sannan akwai gashi zummatin duk da ba mu yi shi nan ba amma za mu yi shi akwai gashi zummatin shi kuma shine wanda ya sauka akan fatun kunnuwa eh shine wanda ya sauka akan fatun kunnuwa to wannan shine na'am sai hadisi na gaba hadathana ahmad bin mani ana abu qadanin nashu ubatul an abi ishaqa ana libara ibn azib qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idan ma bainal mankibaini wa kana jummatuhu tadribu shahamatu uzunayhi yace ahmad bin mani ya ba mu labari abu qadanin ya ba mu labari shu'bat ya ba mu labari abi ishaqa ya ba mu labari ana bara ibn azib qala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya kanci marbu'an wato tsakatsake ne ba'idan ma bainal mankibaini sannan kuma mani sancan abin da ke tsakanin kafadinsa ne tsakanin kafadinsa akwai ninka wa kana jummatuhu tadribu shahamata uznayhi wato gashin sa da ya kawo mishi haggadan baya nan har bayan shi nan har wajen kafadar sa to ya kasance yana bugun fatun kunnuwansa shine tadribu shahamata uznayhi yana bugun fatun kunnuwansa saboda yawan sa hadathana muhammad bin bashar ana wahab bin jarir bin hazim qala sani abi an ana katarata kada kulci da Anas kai ba kana sha'ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala lam yakun bil ja'di wala bi sab'in kana yablughu sha'ruhu shahamata uznayhi muhammad bin bashar ya ba mu labari wahab bin jarir bin hazim ya ba mu labari yace abi babana ya bani labari daga katarata yace na fada ga Anas kai ba kana sha'ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kala yake lam yakun bil ja'di bai kasance karangiya ba wala bi sab'in ko kuma bai kasance ya lolo ba kana yablugu sha'ruhu shahamata uznayhi gashin shi ya kasance yana isuwa fatun kunnuwansa hadathana muhammad bin yahya bin abi umara ana sufyan bin uyainata ani bin abi najish an mujahidin an ummi hani'in binti abi talib qalat qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata qadamatan wa lahu arba'u gada'ira yace muhammad bin yahya bin abi umara daga sufyan bin uyainata daga ibn abi najish daga mujahid daga ummi hani'i binti abi talib ta ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka kadamatan zuwa walahu arba'a gada'ira yana da wato kitso guda hudu eh kaje wani abu mawo akwai na karin ma kitso guda hudu manzo Allah ya kitsa kansa ya kitsa gashin kansa guda hudu kage yanzu mu idan muka yi kage akwai matsala ko yawa ba al'ada mu bace ba haka kenan kaga ba al'ada ba shi yasa akwai inda al'ada take shiga a cikin hukunci al'ada tana shiga a cikin hukunci yawa to shi ne cewa hadathana suwaid bin nasr sana abdullahi bin mubarak ana ma'amari an sabitan an anas anna sha'ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ila an sati uznayhi suwaid bin nasr ya ba mu labari wato abdullahi bin mubarak shi ma ba mu labari ana ma'amari daga sabit daga anas yace hakika gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance izuwa an sati uznayhi tsakiyar kunnuwansa guda biyu hadathana suwaid bin nasr hadathana abdullahi bin al-mubarak an yunus bin yazid an az-zuhri ana ubaydullahi bin abdullahi bin utbata an ibn abbas radiyallahu anhuma ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasjidu sha'ruhu wa kana al-mushrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum wa kana yajibu muwafaqata ahli alkitabi bima lam yumar fihi bi shay'in thumma faraqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'asahu yace suwaid bin nasr ya ba mu labari abdullah bin mubarak ya ba mu labari yunus bin wato an karbo daga ibni yazid an az-zahri yace abdullah bin utbata ya ba mu labari daga ibni abbas shi ma ba mu labari hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kance yusdiru sha'ruhu yana sako gashin sa ya kance yana sako gashin shi baya haka sai sako shi an gane ko yace wa kana mushrikuna yafriquna ru'usahum su kuma mushrikai sun kalance suna rarrabe gashin su ne haka sai su ranga rarrabewa sai su ranga rarrabe shi kuma manzo Allah sai sako shi saboda manzo Allah duk abin da mushrikai suka yi manzo Allah shi kuma sai ya rarrabe ya bambanta da su abin da yake kenan wa kana ahlul kitabi su kuma ahlul littafi yusdiluna ru'usahum su kuma su ma suna sako da gasu su ne kamar da manzo Allah ke sakowa din saboda manzo Allah ya ji suna sakowa shi ma ya ringa sakowa saboda manzo Allah wa kana yake gun muwafaqata ahlul kitabi yana so ya ringa dacewa da ahlul littafi ahlan at-taura da injila fi ma lam yumar fihi bishay yace cikin abin da ba a umarce shi da wani abu ba amma idan aka umarce shi aka ce ya canza wannan hukuncin shikenan sai ya canza shi amma in dai ba a saukan mishi da alqur'ani ba da aya ba ko wani abu to manzo Allah yana son ya ringa dacewa da ahlul kitab amma idan mushrikai da kuma yana saba da su an gane abin da yake nufi yawwa kuma faraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'asahu sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabe shi wannan kan nasa kuma hadisana muhammad ibn bashar ana abdurrahman ibn mahdi an ibn ibrahim ibn nati al-makkiyyin an ibn abi najih an mujahid an ummi hani قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد فائر 40 an karbo daga Muhammad ibn Bashar daga Abdurrahman ibn Mahdi daga Ibrahim bin Nafi al-Makki daga Ibn Abi Najih daga Mujahid daga Umm Hani tace naga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zaad fa'ir 40 ma'abucin wato kitso guda hudu naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'abucin kitso guda hudu mana ziran wannan kitso guda hudu yayi shi ma a lokacin da ya gabata zai je Makka to alhamdulillah ko sai mu tsaya nan ganin baban ba shi da ku ko kuma ba shi gobe sai mu hada da shi a gare sashi kawai yayi a gare sashi babu ma ja'a fi tarajjul rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu kenan da ya zo a cikin sharta gashin kan manzo Allah kaga ni da dama yana hade da wannan ko yau kusan abin ga yake suna da jin wannan jinafi tare ake cewa go wato sharta gashin kan manzon Allah wato shi kamar su hadisi a cikin shi akwai hadisi guda biyar yace hadathana Isa ibn Musa al-Ansariyun hadathana Ma'anu bin Isa hadathana Malik ibn Anas ana Hisham ibn Urwata ana Abihi ana Aisha radiyallahu anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'idun yace an karbo daga Isa ibn Musa al-Ansari mutanen Madina daga Ma'anu bin Isa shi ma ba mu labari Maliku bin Anas ya ba mu labari Hisham bin Urwata an karbo daga Hisham dan Urwata daga baban shi an karbo daga Sayyidina Aisha Allah ya kara mata yarda kala take cewa na kasance ina sharta ra'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'id ina mai haiba dan haka da mata kana da haida za ta iya sharce mata wato za ka iya ka sharce mata wato ta sharce maka wannan kanka idan kana da su ma to za ta iya sharce wannan kan dan tana da haiba wannan ba zai hana ta sharce maka kai ba kamar da su wannan su mushrikai sun saba yi ba su yadda tana sharce kan ba dan haka ita kuma shi ne yake bayan cewa ai manzon Allah yana sawa ana sharce mishi ganci alhali kuma tana da haiba hadathana Yusuf bin Isa aka barna wa kiyo na kabana Rabi'u bin Sabit an Yazid ibn Abban huwa raqashiyun an Anas bin Malik qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الدهن رأسه وتسريه لحيته ويكسر الكناء حتى كأن ثوبه ثوب الزيات أن كان رجل يسوع بن عيسى يشي وكيو يابا مداباري ربيع بن سبي يابا مداباري زي واتو أن كان رجل يزير ابن أبان شيني الرقاشيون أن كان رجل أنس بن مالك يكي شوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزع الله يكسن شي يكسر الدهن رأسه ينا يو تشافا شافا ميع كانت ينا يو shafa mai a kanta wasu suna cewa ba kullum bane yake shafa yau in yayi gobe ba zai shafa mai ba jibi zai shafa mai amma rana guda ke tsallakewa shine yana yawaitawa din wata tarihi lihiyati sannan kuma yana yawan sharta wannan gemin sa tasrihi shine sharcewa shi ma waye ko sura likina yana yawaita lillibi idan zai sharta gashin kansa sai ya dan lillibe da wani abu sai ya ringa sharcewa ta ci an gane ko hatta ka anna saubahu sai zama tufafinsa saubu zayyatin kai ka ce tufafi ne na mai sai da mai ma'ana saboda mai sai ringa ga dan bata mai tufafi anan idan yana sharcewa sai ya ringa bata tufafin ma'ana man yana sauka akan tufafin to kai ka ci ne tufafin shi kai ka ce tufafi ne na mai sai da mai shine zai ya ce eh ya ba san ka fudu haka yana shirce shi ba hadathana Hannad bin Sariyin akabarna Abu al-Ahwasi an al-Ash'asi bin Abi Shu'ar Sha'sa'i an abihi an masruqin an Aisha radiyallahu anha qalat in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam lay kibul tayammun fi duhurihi idza tadahara wa fi tarjulihi idza tarjula wa fi intialihi idza ta'ala an karbo daga wato Hannad bin Sariyin yace Abu al-Ahwasi ya ba mu labari Ash'asi bin Abi Ashi Isa'i shi ma ba mu labari wato an karbo daga gare shi shi ma karbo daga babansa an karbo daga masruqi an karbo daga sayyidatina Aisha Allah ya kara mace da take cewa yace in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karance da shibbu tayammun yana san damuntawa wato duk abin da zai ya fara ta dama yace fi duhuri haka da a cikin tsarkin shi yana san ya dinga fara ta dama idan ta dahar idan zai yi tsarki wato idan zai kaman wanka ko na daraba ko na abaka to yana fara ne da dama duk abin da zai fara ta dama ne wa fitar juli haka da a cikin shirkar kansa in zai shirkar gashin kansa ma zai fara ya ta dama tana yake fara shirkar sai sharci sai gama shirkar sanin sai dawo tana wa binti alihi idan ta al haka a cikin sa takalmin shi in zai sa takalmi zai fara ne da dama hadathana Muhammad bin Bashar ana Yahya bin Sa'id ana Hisham bin Hassan ana al-Hasan al-Basri ana Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tarjulu illa jibban an karbo daga Muhammad bin Bashar daga Yahya bin Sa'id daga Hisham bin Hassan daga Hasan al-Basri daga Abdullah bin Mughaffal yace naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani ana tarjuli daga sharce kai illa jibban sai su da dai su da daya mana su da dai su da kada ka ce kullun zaka yi sai a yau in kai gobe zaka yi basai jini yau in kai gobe zaka yi basai jini shine jibban zaka dinga zala sallallahu alaihi wasallam yana cewa zur jibban eh ku yi ziyara jibban yau in kuka yi gobe ku yi fashi yau in kai gobe ku yi fashi ba kullun ku taje wa mutum ba a kar ku yi wannan a kullun da jibban to tazdadu hubban sai ku ƙara soyayya tsakanin ku حدثنا الحسن بن عرفتة قال سنا عبد الفلان بن حرب عن يزيد بن ابي كالب عن ابي العلاء الاودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل جبا يجي ان كربو daga حسن بن عرفتة daga عبد السلام بن حرب daga يزيد بن ابي كالب daga ابي العلاء الاودي daga حميد بن عبد الرحمن daga wani mutum daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa giga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karance yana shirce kanshi ne jibban wato yana fashi ba wai kullun ba a jiranci ba haka yake yi ba yau in yi gobe sai ba zai ba sai kuma jibi amma rana guda yake tsallakewa to alhamdulillah ba sai mu tashi babu ma ja fi shay rasulullah a cikin wato a cikin wannan